Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Juma'a 28 ga watan Yuni na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Babaji da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, ga kanin labaran. A yau Juma'a, manyan jami'ai daga kasashe masu karfin tattalin arziki da kuma Iran sun hadu a Biyana a taron da suka saba yi duk bayan watanni uku. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin gargaɗi da kada ya kuskura ya sake yin shishigi a cikin zaben Amurka.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta yarda Prime Minister ƙasar ya ci gaba da shugabanci bayan wata muhawara da aka yi jiya Alhamis. Muna kuma dauke da rahoto akan wani taro da aka yi a ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya, inda jakadan Amurka ya yi jawabi game da dangantakar kasar da Amurka. Bayan haka za ku je da karancin taki a yankin arewa maso gabashin Najeriya ka iya kawo karancin albarkatun noma. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafi da shirin Duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a, manyan jami'ai daga kasashe masu karfin tattalin arziki da kuma Iran sun hadu a Biyana a taron da suka saba yi duk bayan watanni uku da ake kira da wani kwamitin haɗin gwiwa akan yarjejeniyar 2015 da aka kulla da Iran. Iran ta faɗa taron Biyana tsakanin sauran kasashe da suka saka hannu akan yarjejeniyar shine wata dama ta ƙarshe domin kare ta bayan da Amurka ta janye daga yarjejeniyar a shekarar da ta gabata. Iran tana barazanar za ta ƙara yawan adadin uranium da aka ƙayyade mata a yarjejeniyar a wani mayar da martani da takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba mata a shekarar da ta gabata. Sai dai a kwanan nan Iran ta rubanya samar da adadin na uranium da aka ƙayyade mata, amma a cewar jami'an ƙasar Iran bata karya adadin da aka ƙayyade ba. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden shine ya mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya Alhamis. Muhawarar masu neman a tsayar da su takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat, amma ɗaya daga cikin masu neman takarar Sanata Kamala Harris ta yi masa tambaya kan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fata shekaru 40 da suka gabata. Sanata Harris, wadda 'yan majalisa ce daga jihar California kuma tsohuwar lauyar gwamnati ce, ta juya gaban Biden tana cewa ban yi imani ba kai idan wariyar launin fata ne, amma bakar fata sanatar ta janyo masu kallo a ɗakin taron sun tafa mata lokacin da ta ce abin ciwo ne a baya-bayan nan Biden ya bayyana yadda lokacin yana ƙaramin sanata ya yi aiki da sanatoci 'yan wariyar launin fata domin a samar da doka. Nan take Biden ya mayar da martanin cewa hakan ya sauya matsayarsa a kan batun, kuma shi bai yaba wa 'yan wariyar launin fata ba. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin wani gargaɗi da kada ya kuskura ya sake yin shishigi a cikin zaben Amurka, yayin da yake ganawa da manema labarai a lokacin da yake ganawa tare da Putin a gefe guda a taron da ake yi na ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da ake walakabi da G20 a birnin Osaka na ƙasar Japan. An tambayi Trump ko zai gaya wa shugaban ƙasar Rasha da kada ya kuskura ya sake katsalandan a cikin harkokin zaben Amurka. Sai dai lokacin da Trump yake ba da amsa a lokacin ya ce tabbas zan tambaye shi, yana kuma murmushi a fuskarsa, zan gaya wa shugaban Rasha cewa kada ya sake yi mana shishigi a harkar zabenmu. ya kuma sake maimaita kada ya sake yi mana shishigi a harkar zabanmu, yayin da ya nuna yatsa ga Putin. Wannan musayar akwai yuwar ta ƙara janyo shakku a cikin zukatan mutane da dama da suke ganin cewa Trump bai dauki abin da muhimmanci ba. Wannan ce haduwa ta farko a tsakanin shugabannin tun lokacin da kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya kammala rahotonsa, inda ya ce babu haɗin baki ko kuma haɗin kai tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump na shekarar 2016 da kuma jami'an gwamnatin Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla dakarun Siriya 27 ne aka kashe, wasu uku kuma suka raunata a wasu hare-hare biyu da mayakan da ke da alaka da kungiyar Al-Qaida suka kai jiya Alhamis a tsakiyar lardin Hama na kasar Siriya. Hare-haren biyu na bazata an kai su ne kan sojojin Siriya a kusa da ƙauyen Atshan da ke arewacin yankin Hama. Al-Bayana shafin yanar gizo ne da ke zama hanyar yaɗa labaran 'yan ta'adda a Siriya. Shafin Al-Bayan har ila yau ya kafa wata sanarwa daga kungiyar na cewa ta kaddamar da hare-hare kan dakarun gwamnatin Siriya a wasu yankunan Hama da kuma arewa maso yammacin lardin Idlib. Jiya Alhamis Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani gagarumin kudirin soji da ya hada da sabbin takunkumi kan Koriya ta Arewa, wanda ke zuwa yayin da ake muhawara kan matakin da shugaban kasa Donald Trump ya dauka akan daukar matakin soji kan kasar Iran. Kuri'ar da aka kada 86 sun amince, 8 basu amince ba. Kasafin kudin tsaron kasa biliyan 750 ga ma'aikatar tsaron kasar ta Pentagon a shekarar 2020 wanda zai fara a watan Oktoba ya karu da biliyan 716 na wannan shekara. Wannan kudirin zai bayar da damar gudanar da ayyuka ga rassan rundunonin sojin Amurka, ta kuma kara da bayar da izinin kirkirar dakarun tsaron sararin samaniya bisa umarnin gwamnatin Trump da umarnin samar da tsaro a yanar gizo, sai kuma karin albashi da kashi 3.1 cikin 100 na albashin jami'an sojojin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da Jamhuriyar Niger, inda Majalisar Dokokin Kasar ta sake amincewa Prime Minister kasar ya ci gaba da shugabancin gwamnati da kuri'u 132 cikin 170. Bayan shafe wunin jiya Alhamis, ana tafka muhawara tsakanin masu rinjaye da 'yan adawa da ke zargin Prime Minister da gazawa wajen warware matsalolin da suka jefa talakawa cikin halin kuncin rayuwa. Sai dai da alama kuri'ar da aka yi akan wannan batu ta bar baya da kura. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Zazafar muhawara ce ta barke a zauren Majalisar Dokokin Ƙasa a yayin zaman da ta shafe awayi sama da 17 tana gudanarwa a jiya Alhamis, da nufin raba gardama tsakanin masu linjaye da 'yan adawa waɗanda suka zo da buƙatar tsige Prime Minister Birjira Fini daga mukaminsa saboda abin da suka kira kosawa da kamun lidayinsa. Sai dai a ƙarshe masu linjaye sun dakile wannan yunkuri ta hanyar ƙuri'a. Honorable Idrisa Medaji dan Majalisar Dokoki ne a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki.
Tabbat, Birji zai zama bisa iko saboda mu da linjaye kuma mu amince, kuma 'yan Nijar duk gaba ɗaya sun amince da aikin da Birji ga yi, aikin da Muhammadu Isu ga yi cikin ƙasa. Kenan mu ba mu da dama wani faɗuwa gaba. Dama sun azantana don su yi tallakansu. Dan sa'aza tana dan saboda su kwatanta mu duniya, akwai wata matsala ta siyasa cikin Niger. Alhali ka babu komi, Niger lahiya lau take.
Sai dai 'yan adawa na ganin zaman majalisar na jiya Alhamis ya bar baya da kura, a bisa yadda sakamakon ƙuri'un da aka kada ke nunin wasu daga cikin 'yan majalisa na bangaren rinjaye sun juya wannan gwamnati baya, kamar yadda Honorable Lawali Ibrahim ya bayyana min.
Mu da 'yan adawa a zahirce mu 33 ne. Maka samu ƙarin mutum biyu, gashi har mun ƙara samun ƙarin mutum uku. To alhamdulillahi mun yi galaba. tunda mun samu su shakku da tsoro a cikin zakatocinsu wurin wannan kwankwalar tsotson da ya saba ta juna su a rasa wane ne
to amma bangaren masu rinjaye na cewa koge zau
majority kinmu tana nan war take ciki babu abin da ya girgiza ta muna nan daram da kan bayan gwamnatin mu su ne abu su nasara ba tamam wanda sun kai za su kasu gwamnatin kuma Allah bai ba su aba ko gobe an koma za mu kashe su in Allah rida
a cewar honorable coronel masani kusa a kawancan jami'in adawa daga yanzu sun kaddamar da gugurmaya sai sun ga abun da ya ture buzu nadi
tunda an ka fara ikon guri ba ta ba aiki motion decision ba sai shi yanzu mun fara na ta samu wanda zamu ajiya mun san daga ba za mu ci babu zan canja da baya tunda ko ya san Niger halin da take ciki yau
har-haren ta'addancin da Niger ke fama da su na daga cikin matsalolin da ƴan hamayya ke ganin sun fuskari gwamnatin wannan kasa to amma da yake mai da martani Prime Minister Birjira Fini na ganin rashin dacewar tallata matsalar tsaro a rariya yayin da dai bangare yana nata cewa mulkin Renaissance ya gudanar da ayyukan da talakawa a sassan kasar ke yabon su kafin daga bisani ya gayyaci daukacin jama'a su hallara a taron shugabannin kasashen Afirka da za a gudanar a watan gobe a nan Yamai Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla gaida Sulaiman Mummuni Barma yanzu kuma zamu je Najeriya a yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan zagayowar ranar samun yancin kan Amurka ranar 4 ga watan Yuli ofishin jakadancin Amurka dake Najeriya ya shirya wani taro inda jakadan kasa a Najeriya yayi jawabi akan dangantakar dake tsakanin Amurka da Najeriya wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aika mana da wannan rahoton
About Nigeria and the United States. You have seen in these images, among other things, a great silver arch.
Jakadan Amurka a Najeriya ambassador Stuart Samington kenan ke jawabi inda yake tsokaci kan hulɗar Najeriya da Amurka wanda yace mai armashi ce a bar a tarayyaye ta yace babban ni'ima da baiwar da Allah yayi wa Najeriya shine albarkar jama'a wanda yace matakin ci gaba shine kawai a dora akan albarkar jama'a da ake da shi a halin yanzu ambassador Samington yace arzikin jama'ar Najeriya da ake da shi a halin yanzu amfanin hakan ya ta'allaka ne akan haɗin kan kasar duk kuwa da bambancin macen da ake da su wanda hakan ke zama kalubale ga wasu kasashe amma abin ba haka yake ba a nan Najeriya a nasa bangaren famanan sakataren ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Mustafa Suleiman ya yi tsokaci mai tso bisa irin tallafin da Amurka ke baiwa Najeriya inda ya ce Najeriya na godiya matuƙa da kuma fatan wannan alaka zai ci gaba musamman irin tallafin da Amurka ta bayar wurin yaƙi da ƴan ta'adda da matan lafin jin kai ga waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da gidajensu da kuma irin dimbin taimakon da Amurkan taiwa Najeriya musamman gabanin babban zaben da aka yi a baya-bayan nan Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Dr. Ahmed Ibrahim Lawal na daga cikin kusoshin siyasar Najeriya da ke sahun gaba a wurin wannan biki
Nigerians my compatriots is that we should learn
Najeriya ya kyautu su yi koyi da zaman tare da juna cikin lumana irin na Amurka da Amurkawa duk da bambancin macen da ake da su mu yi koyi da Amerikawa bisa yadda suke zaman tare cikin aminci da lumana tun bayan samun yancin kan Amurka yau shekaru 243 kenan an yi kaɗe-kaɗe da raye-raye irin na al'adun Amurka a wannan biki tare da cika-ciki na abinci iri daban-daban na Amurkawa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
gaida Hassan Maina Kaina yanzu kuma zamu leka arewa maso gabashin Najeriya inda rikicin Boko Haram da rashin taki suka zama babban kalubale ga manoma wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aika mana da karin bayani a cikin wannan rahoton
Jihar Borno na daga cikin jihohin da ya dinga fuskantar matsalolin tsaro musamman ma na hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram da ake san cewa an soma ne a wannan jiha a kuma babban birnin Maiduguri kafin daga bisani ya tabo kusan dukkanin jihohin da ke shi a arewa maso gabacin kasar kusan kashi 50 na al'umman jihar Borno dai manoma ne sai dai wannan batu na tsaro ya shafi al'umman wannan jiha da dama musamman ma manoma da makiyaya da kasari suka fuskanci barazana na ƴan kungiyar Boko Haram sakamakon irin kisan gilla da aka yi ma manoma a mafi yawa a gonaki gonakinsu da karancin taki da suke fuskanta a yanzu hakan sakamakon hana sai da takin a jihohin Borno da Yobe da jihar Adamawa da jami'an soja suka yi ana zargin cewa akan yi amfani da shi wajen kera bumabumai da akan kai hare-hare kan jama'a da su wanda hakan ne ma jan hankalin hukumar samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira FAO a takaice wanda shugaban hukumar Mr. Sofian Nkrumah ya koka game da wannan batu da ma ya ce karancin takin ko kuma haramta sayar da takin a kasuwar fage na iya mahaddasa karancin abinci.
One of the major challenges we face is the ban on fertilizer in the
Mr. Nkrumah ya ce babban matsala yanzu da muke fuskanta shine haramta taki a jihohin nan guda uku. Muna kuma zaton hakan zai iya shafar yadda za samu albarkatun noma amma zamu mika wannan batu zuwa babban birnin tarayya Abuja don mu samu maslahan wannan matsalar. Don wannan matsala batu ne da ya shafi tsaro kuma a matsayin jami'an soja batun tsaro batu ne da yake kin gaba fiye da kowanne irin lamari don haka dole mu bi wannan dokoki. Koya ma manoman da ke jihar Borno ke tinkarin shirin wannan noma na wannan shekarar ne ga dai abinda wasu suke cewa.
Suna na jin mai shakima ma shirin noma yanzu ba tractor muke nema zamu saka shi a cikin gonar mu.
To kuma wani matsaloli ne ku mata manoma kuke fuskanta?
Eh to matsalolin mu muna neman tractor muna neman tallafi wanda za a iya tallafa ma mata da yake muna daga JU to kuma dukan su manoma ne muna neman taki.
Matsalan tsaro haka nan a bayan gari idan mu cinta bayan gari ana magana manoma na ba fuskanta hatsari. Kamar wani kira da ku ba ku san cewa an ba ku kariya ku ci gaba da harkar noman ku.
Eh to muna kira da gwamnatin nan da ta zauna gwamnati ne mai tausayi wanda yake za ta iya saka mana matakan tsaro wanda yake za mu iya fita noma mu je jeji mu je mu dawo lafiya. Muna roƙon gwamnatin nan kuma mun tabbatar cewa da wannan gwamnatin za ta iya taimaka mana.
Sunana Bulu Gani Mustafa, Borno Agri Village Kasaba. Eh to ya shani noma yake a Borno? Shani noma ne ga yanan to dan dama da akwai tsoro-tsoro da amma duk da haka sai mun daura mun yi shi ba gudu ba jaraba dole in ba mu yi wa yunwa zai kashe mu. Yanzu haka mun fara noma mun je mun share jare tractor yanzu muke gida nan da kwana biyu na insha Allah rabbi za ka mana ogan mu zai ka mana tractor.
Sai dai shi ma sabon gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yana mai nuna damuwarsa game da wannan matsala na rashin tsaro da yace ya shafi harkokin noma da kuma yace za su dauki matakin kare waɗannan manoma da tabbatar da cewa al'umma sun ci gaba da gudanar da harkokin noman su kamar yadda yake. Yama abin da ke cewa
kuma fannin gwamnati mun yi zaman yi magana za mu karfafa security apparatus namu wato vigilante namu da hunters da su sojojin mu tabbatar mun kawo tsaro ga kasar Borno saboda mutane su samu su je gonakin su su yi noma don saboda wadatar abinci shike abin da ya kamata mutum daga farko ya samu.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gade kuya en binni da guda yayan gawe ku ga manoma daide wanda bai rika aiki.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan kuma yana cewa karfe 11:18 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai duba ne kan takaddamar da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran inda bangarorin biyu ke ci gaba da nuna wa juna yatsa. Sunana Mahmud Lalo. To manyan jami'an gwamnatin Amurka da na Iran na ci gaba da yi wa juna barazana duk da cewa bangarorin biyu sun ayyana cewa ba su da niyyar gubza fada a tsakanin su. A ran Laraba da ta gabata shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya kwatanta Amurka a matsayin gwamnatin da ta fi kowace mugunta da son yaki a duniya. Hakan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da Amurka ta saka takunkumi a kansa inda ya ƙara da cewa ana musguna al'ummar ƙasar Iran da takunkumi amma duk da haka ba a kassara su ba kuma sun ci gaba da zama masu ƙarfin zuciya. Ya kuma kwatanta Amurka a matsayin ƙasa da ke yaudarar sauran ƙasashen duniya wato idan ana magana akan hawa teburin tattaunawa. Sayyid Abbas Mus'abi shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran.
Is there any sanction left for America to impose?
Shin akwai sauran wani takunkumi da Amurka bata saka wa Iran ba a kwanan nan ko kuma cikin shekaru 40 da suka gabata? Shin akwai abin da suka cimma?
And is there anything they've gained from this?
To sai dai sakataren baitulmalin Amurka Steven Mnuchin ya ce takunkuman suna tasiri.
For people who say these are just symbolic, that's not the case at all. We've literally locked up.
Mutanen da ke cewa takunkuman ba sa wani tasiri, ba haka abin yake ba. Akalla mun rufe dumbin biliyoyin dalolin kasar. Sannan akwai wasu matakai da zamu dauka a nan gaba da za su haɗar harda wasu kamfanoni da mutane suke boye kudaden su. Saboda haka, kuskure ne a ce takunkuman ba sa aiki.
To dangane da wannan sa'isa da bangarorin BKI ne na tuntubi Dr. Nasir Damowa mazaunin jihar Florida a nan Amurka wanda ke sharhi kan al'amuran yau da kullun inda na fara da tambayar shi yadda suke kallon wannan takaddama a matsayin su na masu sharhi.
To kage yanzu wannan tafin wannan matsalolin da ake ta samu ita Amurka kaman ta shiga wani hali na kada ne saboda ba waɗancan sauran kasashen na Turai da kuma kasashen da suke cikin hagi yanzu a cikin wannan yarjejeniya kaman ta yi musu abin nan ba zata lokacin da ta fitar nan to yanzu koma musu domin kokarin walwala ga takaddama kuma da yana son ya zama sun rasa su yanda za su musamman su kasashen.
To dakta wannan sabon ko kuma waɗannan sabbin takunkumi da aka kakaba wa Iran a jiya Litinin wani irin tasiri za su yi ga ita kasar?
To masu fashin baki irin na wannan da yawa na saurara ga rediyo da kuma tattauna da ake ta yi ga talabijin za ka ga cewa nuna cewa bai da wani tasiri gaskiya saboda wai asali ma shi shugaban na Iran. Shi shugaban na addini na Iran din ba wai eh kamar ni ba wai wani abin nan kaman hannayen jari yake da ba kasashen yamma da za a dibin cewa idan aka dace waɗannan kuɗaɗen nashi zai sun haka suna ganin ba ma wani tasiri zai ba duk da yake shugaban kasar da kuma shi sakataren treasury wato Steven Mnuchin sun nuna cewa akwai tasirin da zai yi.
To a dakta a ƙarshe kamar kana ga ta ina za a shawo kan wannan takaddama ina maslaha take?
To ni a gani na maslaha tana ga gaskiya sai ita wannan ƙasa Amurka ta koma waɗancan sauran ƙasashen da suke cikin wancan yarjejeniya domin neman maslaha wanga mataki zai yi wuya ya tasiri ga su musamman Iran ɗin. Saboda suna ganin cewa babu wani abu da zai kauni babu wani advantage zan cewa kaman
wani abu da amfana
da gare shi idan suka ce su biye ma duk abin da Amerika take so game da wanga zai ne suke ciki. To amma suna ganin cewa suna dan abin nan influence ga sauran kasashen da ba su yi ta ba cikin wannan abin nan kamar su Ingila da sauran Germany da sauran kasashe da suke cikin wancan abin nan din kuma suna ganin cewa America tana da sanin cewa idan ta kai mata hari to ba karamin abin nan tashi hankali zai kawo a wannan yanki ba da kuma sauran kasashe na duniya. To akan wannan gaskiya ina ganin yana da kyau idan Amerika za ta koma ga wancan sauran kasashen duniya a neman maslaha yana yiwuwa abinda in zai yi su koma a cikin wancan yarjejeniyar da ta farko da aka yi ko da dai kyakkyace ko wani abu amma dai su shirya akan a koma wancan yarjejeniyar a kan wanda zai hana ma Iran neman tanadi makaman nukiliya har tsawon shekara goma. Ana ganin cikin wannan lokaci kuma ana a yi extending ya wuce wannan kajin da nake ganin Amurka ta dan shiga aka mai wuya ke.
Dr. Nasir Damo kenan. To hukumomin Iran dai kamar yadda rahotanni ke nunawa suna nuna alamun ashirye suke su hau teburin tattaunawa muddin za a dage musu takunkuman da aka saka musu. Yayin da shi ma shugaba Trump ya ce Amurka ashirye take ta tattauna amma idan Iran din ba ta bukatar hakan to can ya rage mata. Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka nan mako sai kuma lusko idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da Julie Levis Gresham da ta hada shirin sai Fatisi Wida Kuswara. Muhammad Zalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
madalla a gaida Muhammad Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Kasim Giringin. Yace VOA Hausa da fatan ma'aikatanku suna cikin koshin lafiya. Don Allah ku ba mu dama mu jajantawa al'umar Diffa ta Jamhuriyar Niger kan harharan da mayakan kungiyar ƴan Boko Haram suka kai. Suka kashi mutane da dama tare da jikkanta wasu. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashen mu na Afirka da duniya baki daya. A ƙarshe muna addu'a Allah ya jikan waɗanda suka rasu. Amin. Daga nan sai sako daga Ibrahim Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada. Suka ce haba shugaban Mali. Wallahi ce gaba da zuba idanu kana kallo yadda manoma suke tayi wa ƴan uwanmu Fulani makiyaya kisan walakanci. Hakan samsam bai dace ba. Sai kuma sakon da ya fito daga Sani Muhammad Chindo yace kai cho hakika kashe mutane 20 da ƴan kungiyar Boko Haram ta yi tsakanin Najeriya da Niger abin takaici ne. Ya Allah ka kawo mana saukin wannan lamari. To amin. Sakon mu na ƙarshe ya fito daga Yakuji matar Ahmad Abacha Machina tace a gaskiya matakin da ƴan uwana matan Najeriya suka dauka na yin amfani da magungunan gargajiya waɗanda suke ƙarin ni'ima a gare su don hana mazajen su kishiya ko su nemi matan banza a layi yayi daidai. Dama Hausawa suna cewa idan kana da kyau to ka ƙara da wanka, amma mata su san cewa su kyautata wa miji tare da bashi hakkokinsa shi ma hanyar mallakar miji ne. Allah ya sa mu dace. To amin. To jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku. Mun gode. Mu huta lafiya. Madalla kafin mu sallama da ku ga takaitaccen labaran duniya.
A yau Juma'a manyan jami'ai daga kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya da kuma Iran sun hadu a Biyana a taron da suka saba yi duk bayan watanni uku da ake kira da kwamitin haɗin gwiwa akan yarjejeniyar 2016 da aka kulla da Iran. Iran ta faɗa taron Biyana tsakanin sauran ƙasashe da suka saka hannu a kan yarjejeniyar shine wata dama ta ƙarshe domin kare ta bayan da Amurka ta janye daga yarjejeniyar a shekarar da ta gabata. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, shine ya mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya Alhamis, muhawarar masu neman a tsayar da su takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Amma ɗaya daga cikin masu neman takarar sanata Kamala Harris ta yi masa tambaya kan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fata shekaru 40 da suka gabata. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin wani gargaɗi da kada ya kuskure ya sake yin shishigi a cikin zaben Amurka. Yayin da yake ganawa da manema labarai a lokacin da yake ganawa tare da Putin a gefe guda a taron da ake yi na ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da ake wa lakabi da G20 a birnin Osaka na ƙasar Japan, an tambayi Trump ko zai gaya wa shugaban ƙasar Rasha da kada ya kuskure ya sake katsa London a cikin harkokin zaben Amurka. Aƙalla dakarun Siriya 27 ne aka kashe, wasu uku kuma suka jikkata a wasu hare-hare biyu da mayakan da ke da alaka da kungiyar Al-Qaida suka kai jiya Alhamis a tsakiyar lardin Hama na ƙasar Siriya. Hare-haren biyu na bazata an kai su ne kan sojojin Siriya.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Tadi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu Mr. Aidan Utsi. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.